بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin 15 ga watan Shawwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 5 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2023 daga wannan aji namu na Faslu Sheikh Al-Albani lil Usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria inda muke gabatar da karatuka a fannoni mabambanta musamman da suka shafi usul da ulumul ala kamar da muka saba a wannan darasi wanda zai kasance kenan mai lamba ta 203 cikin jeren darussa wanda muka musu lamba zamu yi karatu insha Allah daga littafin ulumul qur'anil karim wallafar professor Nuruddin Itir Allah ya gafarta mishi in za a yi tunawa zamu tashi a daidai shafi na 91 inda malai yake cewa rabi'an littafi na hudu da ake wato tsokaci akan su cikin jeren gelle tafai na at-tafsiru bir-ra'ayi shine littafin irshadul aqli as-salim ila mazayil kitabil karim na Abu Sa'ud al-Hanafi Abu Sa'ud wato Sheikhul Islam al-Mufti Abu Sa'ud afandi Ibn Muhyiddin wanda aka sanar da suna Abu Sa'ud wanda kamar yadda zamu zo mu ji ya rasu ne a shekara ta 982 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tafsiri nashi ana buga shi a cikin mujalladi 9 malam yace wa huwa Abu Sa'ud Muhammad ibn Mustafa al-Imadi al-Hanafi sunan shi kenan malam baban Sa'ud Muhammad dan Mustafa al-Imadi mai bin mazhabin Hanafiya wanda aka haife shi shekara ta 893 min baitin urifa bil ilm a wani gida wanda an san gidan da ilimi qara'a kaseeran min al-ulumi ala walidihi wa tatalmadha ala ajillati al-ulama'i wa tawalla tadrisa wa qullida qada'a bursa abunnan yace wato ya koyi karatu da yawa gun babansa sannan kuma ya yi karatu a gun manya-manyan malaman zamaninsa sannan ya aishi aikin karantarwa da alƙalanci a garin Borsa hain da sunan shi kenan ana rubuta shi BURSA a ƙasar Turkiya kamar kilomita 150 da wani abu a arewa maso yamman birnin Istanbul Thummal Qustantiniya daga baya kuma ya koma alƙalanci a Istanbul shine Qustantiniya Thumma tawalla amral fatwa alladhi tala 30 sana sannan ya zama mufti a daular Uthmaniya wato ta ƙasar Turkiya suna da wani abu da suke cewa Sheikhul Islam muƙami ne a gwamnati wannan Sheikhul Islam shine malami na gwamnati wanda babu abin da gwamnati isa ta yi inda ya shafa addini ko ya shafi rayuwar mutane ko wani sabuwar doka to sai malamin nan ya bada fatawa ko kuma in doka ce aka kafa sai yayi mata abin da ake cewa musadaka wato sai yayi abin nan dinta yayi itimadinta sannan take aiki to yayi wannan ya rike wannan mukamin shekara 30 ya rike masarakuna guda biyu wannan mukamin akwai Salim Assani akwai kuma baban shi Sulaimanul Kanuni waɗannan sarakunan guda biyu shi ya rike musu wannan aikin kuma yayi fatawoyi da yawa waɗanda suke wasu da controversial ma waɗanda suke yin abin da ake cewa al-muthiru lil jadal yayi fatawoyi da yawa da yawa da gaske fatawoyin shi da ake bada labari waɗanda koyaushe ana tarihin su dole a ambace su akwai fatawa da ya ba wa Sulaimanul Kanuni akan halastin ya kashe ɗan shi babba danshi babba wanda shine waliyul ahad a lokacin mai suna al-amir mustafa ya bashi fatawa cewa kawai a kashe shi saboda wani laifi da yayi kuma a kashe shi din a watan shawwal na shekara ta 960 to shi ma wanda ya biyo bayan shi wa kanin wannan da aka kashe wato shi mai suna Salimu Sani shi ma ya taba bashi fatawa akan ya kashe wani kanin shi shine Bayezid Athani kuma shi Bayezid Athani ba a iya ma kashe shi kawai a kama shi a kashe shi ba saboda yana da sha'abiya yana da magoya baya sai da aka yake shi ma sai da aka hada runduna aka je aka yake shi aka kashe shi a watan Sha'ban a shekara ta 966 bayan shekara 6 da yin waccan fatawar ta farko kenan yana daga cikin mutanen da suka ya baiwa wannan sarkin mai suna Suleiman al-Awwal yayi mishi musadaka akan doka kuma shi da ma akan ce mai Suleiman al-Kanuni saboda galibin dokokin daular Turkiya shi ya kawo su kuma a ce shine ya initiating constitution na wannan daula to daga cikin dokokin da ya rubuta wannan constitution din akwai canza wasu dokoki na Allah gashi da gwamnatin musulunci ce amma ya rubuta ƙararrawa cewa yana so ya canza dokar shan giya daga bulala zuwa tara dokar zina daga bulala da kisa ta hanyar jefewa zuwa tara da gidan yari dokar sata daga yanke hannu zuwa tara da gidan yari mabambantan tara da mabambantan jail term kuma wannan malami ya goyi bayan shi akan wannan fatawa malami ne ba ba ya zahiri ba ya goyi bayan shi kuma fatawar haka take a tarihance lalle an canza ta haka nan ya taba bada fatawa akan haramcin shan Nescafe wannan gahawa kusan farkon shigowar gahawa cikin daular musulunci an mata hukunci ne irin na giya kiyasi ne akan cewa giya ce saboda mutane suna samun addiction wasu kuma sun sha farkon da turawa suka kawo ta tana bugarwa sai aka mata fatawa akan giya kai hasali ma shi fatawar da ya bayar ma cewa ta fi giya ma matsala irin fatawar da yanzu ake yi akan miyagun kwayoyi a ce muharaba ne in an kama mutum da su a kashe shi ko to haka wannan fatawa ta wanzu a cikin daular Usmaniya ɗaruruwan shekaru cewa shan Nescafe shan gahawa haramun ne ba idan duk wanda aka kama kisa ne a kashe mutum a kwace dukiyarsa ma aka kamo ka shigo da ita ko kana noma ta ya daka san an kama mutumin da ke safarar koken isa daga cikin fatawun shi da bayar Allah ya gafarta mai amma kuma ya kasance mai tsanani ne wajen raddi ga yan shi'a a sa lokaci akwai yan shi'a as-safawiyya yana tsananin raddi a kansu ya kuma taba bada wata fatawa ita kuma wadda shi sarkin ya taba tare wani gari na kiristoci masu zafin kai masu tsananin hamasa akan kiristanci sai ya ce wannan malamin ka bani fatawa in tirsasa musu ko dai su musulunta ko kuma in kona garin da su gaba ɗaya a ciki sai ya ce la ikraha fi din ka bar su yadda shari'a ta ce wanda ya so ya musulunta ya musulunta wanda bai musulunta ba ya ba da jizya to haka dai daka yana da fatawoyi tunda mutane da shekara 30 yana wannan aikin dole a same shi da fatawoyi iri daban-daban wasu ma masu cin karo da juna ina fata mun gane wannan Allah ya kyauta to sai yace azhara fihi diqqatul ilmiyata tamma wal bara'a a cikin fatawoyin nasa an samu wato diqqa zurfin ilimi da gogewa wa kana yaktubu jawabal fatwa ala min wali ma yuktabu lahu su'al ya kasance yana bada amsa gwargwadon tambayar da aka yi masa idan ka mai tambaya da waka zai baka amsa in ka mai tambaya da dogon zance zai baka amsa in ka mai tambaya da saja'i zai baka amsa da saja'i haka yi dinga yi saboda iya larabcin shi ma liftifaqi fil wazni wal qafiya irin waka da ka kawo dangon da irin wazanin irin shi zai baka nasaran arabiyyan in ka yi da larabci ya baka amsa da larabci aw turkiyyan in kai da turkanci ya baka amsa da turkanci wa kanat a'maluhu hadhihi a'iqan an at-tafarrug li at-tasnif wa at-ta'lif wannan ayyukan da ya dinga yi sun zama mishi tangarda sun kawo mai tangarda game da harkar rubutu da tasnifi da ta'lif kusan asali shi littafi kamar Ibn Jauzi yake cewa yace littafi shine dandan malami wanda zai wanzu a bayan shi ya ta masa addu'a littafi ina duk malaman da ake takama da su a duniya tun daga zamanin Sima Malik har yanzu menene abin da aka samu asar din su da ake gani littafansu shine dalili akan malantarsu kowa littafin shi za a karanta
a gane irin zurfin ilimin sa da irin inda ya karkata da mazhabin da yake bi da aqidar da yake yi da duk alitafan sa ake gani to wasu malaman suka rayu sai zama Allah ya taimake su san hada biyu suna karantawa kuma suna rubutu kamar irin Ibn Taymiyyah kamar irin Ibn Hajar kamar irin Ibn Jawzidin da makamantan su kamar Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta musu gabaɗin su to wasu kuma sai kaga wasu malaman aikin karantawa sai ya hana su rubutu wasu kuma aikin rubutu sai ana su karantawa da ana samu haka yanzu kaga muka dauki misalin wannan malamin mu haƙiƙin nan a mai sunan shi mai tajikin Sirah Al-Amin Nubala din ba Ali Adam ba gashi nan Awad nake so in ce Awad baya karantawa tuntun ya daina aikin ma jami'a ya resign kawai rubutu yake shi da kanshi yake ba da labari cewa kullun ya fito office din shi da karfe 8 na safe bai komawa gida sai karfe 4 yanda ka san ma'aikacin gwamnati amma aikin shi kenan kawai rubutu da kuma managing din masu rubutu ai shi Ali Adam ai ma'aikacin library Ali Adam ma'aikacin library ne a Makka da shi da wannan mai sunan shi subhanallahi yau sunayen suna mun tangarda fa ka gutuna mun sunan malamin nan mai Allah wanda yayi ma wannan Kausari din Raddi Abdulrahman al-Muallim shine wani malami mai yake cewa bai san malamai da a duniyar nan aka wulakanta matsayin sa na ilimi kaman biyan nan a ce malami kaman wannan ya zama mai aiki a library mai tsagal tafai da saukewa Abdulrahman al-Muallim wannan Ahmad Shakir ya taba tawa ta Kanas ta Kano daga Misra yazo Makka yazo Harami yace yana neman malam wani ya zo ne kawai dan ya ganshi su mutunci su gaisa ya ji labarin irin ayyukan da yayi kuma ya karanta wasu aka ce ya shiga library ya tambayi shugaban library yaje obishin library obishin library din ya zauna aka kawo mai gahawa ya sha zai gama shan gahawa yace da Allah ya ji labarin akwai wani kwararren malami da ke zauna a wurin nan yana aiki shine wani kaza ya faɗa Abdulrahman al-Muallim yace na zo ne kawai na gaishe shi mu yi sanayya da shi sai aka ce ai shine ya kawo maka shayi dazu da ka zauna irin mai kawo shayin nan ba masinja ce ai shine ya kawo maka shayi shi da kanshi ba da labari a wani tafi na shece yace an ci mutuncin malanta nan waje shi ko ba ruwan shi wani mutawadi ne irin al-abdut taqiyul hafid din nan al-muhim shine waɗannan ba su samu dama bane dama ce saboda ka sai yanayin Saudiya to akwai kuma wanda suke samu inda kaga al-Uthaymeen Uthaymeen bai rubuce ba durbutar rubutun shi tafrigi ne sai dai karantawa to haka zaka ga musamman yanzu malaman kasar mu zaka ga galibi sun fi samun irin wannan tangarda saboda aikin karantawa da gwagwarmaya wani ma da neman abinci malami shi ke neman abincin shi me yana malam Albani na mai rubuce rubuce duk wannan bala'i to sai ga malami bai samu halin ya rubuta wani abu ba in ba dan Allah ya taimaka ya kawo fasaha taskace bayanai a kasar da bidiyo ba to da wasu malaman asara ilimin su kawai za a yi ba za a san me ilimin su saboda ba su samu wannan dama to shi ma ya samu kanshi a cikin irin wannan saboda ma'aikacin gwamnati ne kuma a lokaci guda soja ne ana tafiya jihadi da shi saboda ka sai zama sai dai karantawa sai dai fatawa sai kuma abubuwa irin waɗannan aikace-aikace na malanta amma bai samu halin rubutu ba to sai wani lokaci ne daga baya sai ya samu wannan dama shine yace ikhtalasa furasan min waqatihi wa allafa tafsirahu fiha mimma ja'ala ta'lifahu wa hadha li hadha tafsir ghayatan fi babi ya ribaci wani lokaci cikin ɗan lokutan shi kaɗan da yake da su sai yayi kokari rubuta wannan littafi mujalladi 9 wa faqad ata fihi sahibuhu min alfawaidi bima lam yasbiqu ilai ahad kuma yayi kokari ya kyautata ya zo da fa'idoji waɗanda ba a rigaye shi a kai ba littafin ya yi kyau sosai wa faqad faza'at shuratuhu bain ahli al-ilm littafin aka ya sani tsakankanin malamai wa sara yuqallahu fa aka mai laqabi da cewa khatibul mufassirina bayan ya rubuta littafin ya yi nisa ya kai ƙarshen suratu sa'd sai ya samu ma wani futur haka ya samu yanayi na ayyuka ya kasa ci gaba sai dai wasu shekaru sanan ya ci gaba to a tsakanin wannan shekarun ne ma aka ce sai ya tura wa wasu malamai abokan shi copies na littafin cewa su mai ta'liki ko gyara to da ya samu bayani daga gare su na sun yaba da aikin shine ma ya samu karfin gwiwar karasawa da ba zai ma karasawa kamar da kasance galibi zaka fara wani abu kuma sai wani shagali ya dauke maka hankali ka kasa karasa shi haifu tamada fihi ala tafsir al-kashaf ya ya ainihin wato dogara sosai da tafsirin kashaf wal baydawi da tafsirin al baydawi jariyan ala madhhabi ahli sunnati fi tafsirihi amma kuma ba tare da ya gudana akan mu'tazilanci ba mutajanniban li'tizalati wa muhadhiran minha yana mai kuje musu yana kuma jan kunne akan cewa kada ayi wannan baya ga waɗannan ya dogara da Qurtubi da Bagawi da Al-Thalibi duk ya dogara da su a fannonin da suka yi fice akai inayatuhu bil kashfi an balagati alqur'ani wa sirri ijazi wannan malami ya bada muhimmanci sosai wajen bankado fasahar da ke cikin alqur'ani da kuma sirrin gagar badau din alqur'ani ya tammu Abu Sa'ud bi an yakshifa an nawahi alqur'ani albalagiyyati wa sirri ijazihi fi nazmihi wa uslubihi ya bada muhimmanci sosai wajen bankado bayanai game da wato sirrin fasaha alqur'ani da kuma yadda qur'ani ya gagari masu kwaikwayo a cikin zubin zancensa da salansa wa bi khasatan fi alwasl wal fasl musamman a wajen wato inda ake tsaida zance ko inda ake hada shi hada ayoyi ko rarraba su da hada jumloli ko rarraba su wal ijaz wal itnab da bayani akan inda qur'ani ya takaita zance ko ya tsawaita shi wa taqdim wa ta'khir da bayani akan inda alqur'ani ya gabatar ko ya jinkirta wani zance wala itiradi wa tadhil da bujiro da zance ko yi masa dajiya kama ya tammu bi ibda'il ma'ani daqiqa allati tahmiluha tarakib alqur'aniyya baina tsayyati kamar yadda yake bada muhimmanci wajen fito da wasu sirrori dake cikin wasu kalmomin alqur'ani boyayyu fa huwa awwalul mufassirina fi hadhihi an-nahiya shine farkon malaman tafsiri da suka bada muhimmanci ga wannan ma amma tafarrada bihi min fawaid balaghiyya laysat fi ghairihi min kutubit tafsir kuma ya kadaitu da wasu fa'idoji na balaga wanda babu inda zaka same shi sai a wajen shi walam yasbiquhu ilayhi ahad babu malamin da ya riga shi zuwa ga wannan wayajidul qari'u annahu muqillun fi sabil isra'iliyat ghairu mul'in bi dhikriha zamu ga cewa yana da karancin kawo isra'iliyat bai jarabci da bujiro da su ba yusaddiruha bi rawa ruya wa qila imma kuma zai kawo zai ce ruya ne da qila limma yashuru bi da'afiha abinda zai gwada maka raunin su idza zakaraha in ya ambace su ma zalika falam yu'aqib alaiha bi kalimatin wahida amma zai cewa sun inganta ko ba su inganta ba wa kannahu fa'ala zalika annahu tahasha ma yajibu radduhu minha watakila yayi haka ne saboda asalin wadanda abun wurgawa ne to baya kawo su duk da zai kawo wanda take akalla mu'tabara ci cikin riwayat din wanda ake isti'nasi da ita amma take wurgaggiya da ifiya san baya kawo ta yace wa yatamu Abu Sa'ud bi ibda'i wujuhil munasabati bainal ayat yana yawan kawo kuma bayani akan dangantaka tsakankanin ayoyi da na gaba da su ko na bayan su wa yu'ridu kadhalika lil qira'at yana kuma magana akan qira'o'i bi kadari ma yuwaddihu bihi min al-ma'ana duna tawassu'i gurgudan abinda zai ainihin wato bayyana ma'ana ba tare da fadadawa ba lakin la yaltazimul mutawatir baya takaituwa akan cewa riwayar qur'ani sai mutawatira wajen sharhin sa da bayanin sa wa yata'arradu Abu Sa'ud fi tafsiri li ba'd al-masail al-fiqhiyya lakinahu muqillun jiddan yana magana akan masalolin fiqhu amma yana takaitawa wala yakadu yadkhulu fil munaqashat al-fiqhiyya wal adilla al-madhhabiyya baya yin irin na Qurtubi ko Ibn al-Arabi ko al-Jassas ya ta kawo magana ta fiqhu yana shiga mazhabobi yana ainihin taqiqi ko yana tarjihi bal yasrudul madhahiba fil ayat zai ce kawai ga mazhabin wane ga mazhabin wane ga nawa ne wanalhabu annahu yu'ridu lin nahiyati an-nahawiyya hakanan kuma yana kulawa da bangaren nahwu idza kanatil ayatu tahtamilu awjuha min al-i'rab musamman ayoyin da suke suna daukan fuskoki mabambanta a gurin al-i'rabin su wa yurajjihu wahidan minha sai ya ainihin wato karkata zuwa ga daya daga cikin su wa yadallilu arari rujhani kuma ya kawo hujja akan karkatarsa kama yu'ridu ya'ridu al-ihtimal kama ya'ridu lil-ihtimalatil aya min al-ma'ani wanda yake bujiro da ababan da aya ke iya daukan su na ma'anoni wa yurajjihu bainaha bi nazarin daqiq kuma ya bayyana abin da ya karkata zuwa gare shi ta hanyar duba a tsanake wata haqiqin amiq da kuma tantance ilimi wanda yake mai zurfi fal kitabu wannan littafi na tafsirin Abu Sa'ud daqiqun ba'idun littafi ne mai kada wanda yake ya nisanta an khalti tafsiri bima la yatasilu bi ya nisanci cakuɗa tafsiri da abinda ba ilimin alqurani ba irin kawo wasu maganganu a gefe ko wasu current affairs ko wasu labarai duk baya yin wannan ghayr musrifin fima yattaru ilayhi min at-takallumi min an-nawahi an-nawahi ilmiya baya tsawaitawa yaje ya shiga abinda baya bukata na wani ilimi kasa wani zai kama tafsiri amma sai ga dauko ta matsala ta kimiya ko ta matsala ta wasu cututtuka da magungunan su ko ta matsala ta siyasa ko tattali ko ta rigima tsakanin kasa da kasa ko labarin wasu ma'aurata duk baya yin wannan dan wannan baya cikin alqur'ani qur'ani bai zo da irin wannan abubuwa ba daidai bane kuma ka baka mutane tafsiri kawai ka awwala su zuwa ga labarai na da da na yanzu waɗanda kai ma an ce ka ce ne jin da kai musu mun sha yin wannan korafin Allah zai sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa huwa marja'un daruriyun ya'tamidu alayhi al-mufassirun wannan littafi ne abun dogaro na dole malaman tafsiri suna dogara da shi malam ka san inda yake a library yana nan da wani bulun bango wani tsohon tafsiri wani bulu haka za ka ga ya kode bulu haka kaman nan mujalladi tare ne bai yiwuwa za ka yi tafsirin alqurani a wannan zamanin a ce kuma ba ka itimadi da shi gaskiya bai yiwuwa sai dai kawai in ba tafsiri za ka yi ba irin dai wannan da aka saba a dan shafa kan ayoyin dai irin na azumi haka a wuce Allah dai ya samu gama lafiya Allah ba mu albarka alqurani wallahu musta'an bari mu bashi haka za mu zo kan ɗayan shine ruhul ma'ani shi ma mu ji malahu wa ma alayhi Allah ya kyauta sai matsala ka zuwa littafin al-ibaru fi khabari man abar ko gabar inja al-imamu az-zahabi yace sanata 94 wa 100 menene ya faru a tarihin musulunci a shekara ta 94 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama fiha akhadha rakabal iraqi zakarawayhil qarmati wa qatalan nas qatalan zari'an wa hawa ma qimatuhu alf dinarin wa halaka min alhajij 20,000 insanin wa qal buka'u والنوه في البلدان وأظم هذا على المكتفي فبعث الجيش لقتاله وعليهم وصيف بن سوراتكي فالتقوا فأسر ذكرويه وخلق من أصحابه وكان مجروحا فمات إلى لعنة الله بعد 5 أيام فهمل ميتا إلى بغداد وقتل أصحابه ثم أهرقوا وتمزق أصحابه في البرية malam yace wa fiha a wannan shekara ta 294 akhadha rakabal iraqi zakarawayya alqarmati zakarawayhi ibnu maharawayhi alqarmati dan kalakatu daman karame dan yan kalakatu ne kamar yadda muka shaji ko wannan la'anannan mutum ya tare hanya ya kama tawagar yan aikin haji na kasar iraqi wa qatalan nasa qatalan zari'an yau mutane kisan kiyashi wahawa ya kwace ma kimatuhu alf dinarin ya kwace dinari miliyan 1 suka ce sau nawa kenan kamar sau 180 kenan don wani dinari yanzu wajen 180 ne kwanaki ya haura ma ya kai 200 don ka in ka dauka wato wajen darajar wajen ka ce kamar miliyan 200 haka ne ko kamar ya kwace dukiya kwatankwacin dinari miliyan ko a ce naira miliyan 200 biliyan 2 kai ka ji ne da shirme talaka bai lissafin kuɗi ba na'am sai ya ce wa halaka min alhajij 20,000 insani alhazai sama da mutum 20,000 suka mutu wa qal buka'u wan nawhu fil buldani garuruwa da kasashe ko ina kukan mutuwa ake so ta shafi kowa domin ka rabka ce ta alhazan kasa guda aka halaka su da aka kowane gari da kowane ƙauye da kowace ƙabila kowane dangi su ma musu mutuwa aka yi ta kuka wa azuma hadha alal muktafi sarkin musulmi na wannan lokaci al muktafi abun ya mai girma ba zai iya hakura ba yau za a tara al'ummaka a kashe su a tara a musu kidnapping a yi kaza a tare jirgin kasa, a tare motoci, a tare jirgin sama, amma ka ci gaba da shagalinka. Sarakunan da ba su haka. Sai na yanzu suna ci gaba da sharholiyarsu, sun muku mutunci shine su ba ku hakuri ta Twitter, su ce muna nan muna iya abin da zamu iya. Za su muku tweeting. To da aka yi haka shikenan sai ya fa ba'asa al-jaysha liqitali. Sai tura sojoji yace a je a yake shi. Bayan sojojin da ya tura ma ya gaya wani komandan shi cewa shi ma ya taho da sojojin shi su hadu a yaki wannan shedani. Wa alaihim wasif ibn sura takin. Komandan waɗannan sojoji sunan shi kenan wasif ibn sura takin. Faltaqaw suka gamu fa usira zakarwai. Aka yaki aka kwana aka wuna ana yakin tunda safa ake yakin ba su rabu ba sai da dare ya shiga tsakaninsu. Washe gari aka ci gaba da yi ba a ci nasara akan shi ba sai goshin la'asar. Sannan sojin musulmai na gwamnati suka samu suka ci nasara akan shi. Sannan aka kama shi ya ruga da gudu aka bi shi aka kama shi da ranshi. Wa khalqun min ashabi aka kama wasu manyan komandojin shi. Wa kana majruhan dama an ji mai ciwo a kansa har ya ka ciwon ya kai ga kwakwalwar shi. Fa mata fi ila la'anatillahi zabi yace ya mutu zuwa ga la'anta Allah. Bada khamsati ayyami kwana biyar da wannan ciwon ya mutu. Fahumila mayitan ila Baghdad aka dauki gawo shi zuwa Baghdad. Sojoji suka fasa cikin shi suka dinga tattaka gawo shi suka yi kata kata da ita saboda haushi da suke ji. Ya mutu ma ba su kyale shi. Wa qutila ashabuhu aka kashe mutanen shi da yawa. Thumma uhriqu sannan aka kona su da wuta. Wa tamazzaqa ashabuhu bil bariya sojojin shi suka watsa cikin kasashe kishi da yunwa da raunukan da aka yi musu suka yi ta mutuwa. Mutane suka dinga buge suna karasa su shine karshen su. Wannan wani labari ne jama'a daga cikin labarai masu tada hankali. Idan ka koma cikin tarihul Islam na Az-Zahabi zaka ga labarin ya fa haka fadi yadda abin ya faru. Dama su waɗannan ƴan kalakato bandits ne masu tara hanya su cuci mutane. To alhazai sun je sun yi aikin haji suna dawowa sun iso wani wuri da ake ce mishi abin nan aqabatu shaitan sunan wajen kenan kusa da Baghdad kusa da Kufa. Sojin da suka fara isowa sojojin Khurasan to sai suka tambaye su a cikin ku akwai ma'aikatan sarki wato kuma ce ƴan sanda da sojoji suka ce babu. Suka ce to ku wuce ba da ku muke ba. Sai suka wuce ashe sun musu kanin sun musu kwantan bauna. To ai ko sun gama wucewan nan ashe sun sa su a tsakiya ne suka yi musu kisa irin abin da ake cewa an bukrati abihim. Ba su kyala kowa ba, ba su kyala mata ko yara ko tsofaffi ba wanda suka kyale sai suka kashe su sama da mutum 5,000. To daga nan kuma sai labari ya iske ita wannan babbar rundunar ta sojojin Iraki cewa ga abin da ke faruwa. Sai suka dakata a wani waje suna jiran madad daga halifa daga Baghdad. To su kuma waɗannan shedanin sai suka biyo su inda suka dakata ɗin suka sammatse su cikin dare su ma suka shige su da kisa da sara sai farka ko suka ga ana kashe su. Shine fa an ka hada da su da waɗancan aka ce an kashe sama da mutum 20,000. Kuma a cikin wannan rundunar ta wannan tawagar ta Baghdad akwai manyan jami'an gwamnati, akwai manyan attajirai, akwai ƴan sarauta, akwai ministoci. Idan dai ka san wato a ce jirgin Abuja misali za a je aikin haji ko an dawo ka san ya hatsari dole za a samu mutane da yawa da manya ne za su mutu ko. To irin haka ne. To shine fa aka yi ta kuka aka yi ta kuka bala'i ya bala'i sarkin ne ga kai wannan abin ba zai kyale ba. Shine fa yasa aka zo aka yi wannan ɗauki ba daɗin aka samu aka yi maganinsu. Allah ya kyauta. Shi wannan zakarwai an ce wani mutum ne a suka yi mubaraza ya ji mishi rauni a ainihin wato kwakwalwarsa ko a kansa. To daga nan ne fa suka watse aka bi su aka yi ta buge su fa aka kama shi aka kai shi kuma a gaban komanda. To kuma yana cikin asar an kama shi an ɗaure shi sai ya mutu. Shine suka yi kata kata da gawar shi aka ɗauki kuma kanshi aka yi ta yawo da shi gari gari ana nuna mutane cewa ga azzalimin nan wane. Allah ya ce maka an muku maganin shi. Mutane suke ta murna. Wa fiha tufiya al-hafiz al-kabir Abu Ali Salih ibn Muhammad ibn Amr al-Asadi al-Baghdadi jazara ne wannan ba kharaza ba. Ya rubuta shi da asalin yadda yake.
Malam Al-Hafidul Kabir, wato Abu Ali Salih ibn Muhammad ibn Amr al-Asadi, Asadu Khuzaima al-Baghdadi, mutumin Baghdada wanda ake aka sani da Jazara, an tana shi ko a musalar hadisi Salihun al-Jazara shine wannan wanda yazo yana karanta hadisi an ce wato wane ne ma cikin sahabbai akwai wani sahabi wanda ya kasance kanat indahu kharazatan kanat kharaz kanat indahu kharazatun yarqi biha yana da wata kamar kharaza shine kamar bit abun wuya ko wani abu makamancin haka wanda ake amfani da shi suna amfani da shi wajen ruqya a dacin ana yi wa mutum ruqya da shi to shine shi ya shigo aji an riga an gama karanta wajen karatu irin na da ba a yin dugo da haka da kharaza da jazara duka ɗaya ne in ka cire dugo dugo to shine sai ya ce yana da tambaya ya tambaya sai aka ce yi tambayar ka sai ya ce hadisul jazara shikenan aji aka tuntsire dariya aka ta zolayen shi shine sai ya zama lakabin shi tare da cewa al-hafidul khatibul baghdadi ya kawo shakka mai yawa game da sai ya ce wannan labarin ya kawo kuma wasu riwaya daban-daban yace domin malamin da ake danganta cewa abin ya faru a makarantarsa salihu al-jazara yana da wannan lakabin tare da shi an san shi da shi kafin magamo shi da malamin ce da haka shi yana shakka game da ingancin wannan labari wataƙila wannan shine sabon abin da muka ji yanzu amma na san labari ne mashuhuri za mu iya komawa mu duba shi a cikin littafin ta a cikin mun karanta shi a musalar hadisi to wannan kenan sai yace muhaddisu ma wara an-nahri malamin garuruwan bayan kogi wato garuruwa masu nisa kenan nazala bukhara ya bar garin su na bagadaza ya koma bukhara walaysa ma'ahu kitabu ya isa bukhara bayi da littafi kwata kwata littafin shi ya bar su a bagadad farawa bihal kathira min hadisi ya dosa karantawa daruruwan dubban hadisai ya karantar daga haddasa shine wato wannan yake cewa Abu Sa'ad al-Idrisi kamar yadda Zahabi yake kawo yace wa ma a'lamu ukhidha alayhi mimma haddatha khata' kuma ni ban taba jin labarin an ce wannan karatun da ya karantar da ka tsawon shekaru ban taba jin labarin an ce wato yayi kuskure ba kama shi da kuskure ko kwaye ne ba ya so ibar garin suka mishi irin abin da aka yi ma Hisham wancan wancan mai sunan shi mutumin Yaman din nan Ma'mar ibn Rashid sarkin garin ne ya ce ba za ka bar garin nan ba ina da uzurin da nake so in yi maka sai aka ce ma algata aka ce wa sarki abin da ya kamata kawai shine ka mai aure sarki ya mai aure kafin ya ankara kawai an mai haihuwa shikenan sun daure shi to ga iyali ga yaya ga sirkai ga dangin mata daga ya zama dan gari yayi eh ba dama kuma ya bar garin shikenan ya zauna nan Allah ya gafarta mai yace rawa an sa'ad waihi alwasit da gaskiya malaman shi kenan wa ali ibn al-ja'd wa tabaqatihima da tsararrakin sa tsararrakin waɗannan duk malaman shi ne warhala ila shami wa misra wa nawahi yayya wace wace karuwa kasashe daga ruwa daban-daban wasannafa wajarraha wa addala yayi rubuce rubuce yayi tajrihi yayi ta'dili wa kana sahiba nawadirin wa muzahin yana da labarai masu ban dariya kuma malami ne wanda yake mai raha da zulaya Salihu al-Jazara al-Imam al-Zahabi ka kuma siru alamin nubala ya kawo labarin irin ababan da ya dinga yi na wasa da dariya da zulaya masu yawa daga ciki akwai wannan Hisham ibn Ammar da muka ambata yanzu kun san mun taba karantawa cewa Hisham ibn Ammar ya kasance baya karantar da hadisi kyauta sai an biya shi wani yana gaskiya abin da aka soke shi da shi malamin su Bukhari to ya taba zuwa gurin shi yace yana so ya koyi hadisi a gun wannan Salihul Jazara sai kawai sai fara rawaito mishi da isnadi haddathana fulanun an fulanin an fulanin har zuwa kan Sufyan ats-Tsauri Sufyan yake cewa hadith majanan kama hudditha majanan hadisin da ba shi kenan na farko ce ka karanta kyauta kamar da ka ji daga kyauta sai ya ce a a to uridu bi ni kake ma rarage da yace a'a bal iyaka uridu ina maka keke da keke ne ba rarage ba ne ina gaya ma ido da ido ne ba gaban ka nake fada ba sai daga nan suka bata
shi wanda ya riga ya dauki mazhabin sai da kudi. Eh, Imam Zahabi yake ba da labari daga Abu Zur'a Tarrazi, yake cewa Abu Zur'a yana cewa hafizallahu akhana Salih ibn Muhammad, ce Allah ya kiyaye mana shi, yace la yazalu yudhikuna hadiran wa ga'iban, bai gushe ba ko yana nan ko baya nan sai ya bamu dariya. Wasiƙa ce ya rubuta mai daga Bukhara, ya rubuta wa Abu Zur'a cewa yace annahu amma ba'du fa inni ukhbirukum annahu qad mata Muhammad ibn Yahya az-Zuhri, ina baka labarin an yi mana rasuwa mu ɗan hadisi an mana rasuwa malam Zuhri ya rasu. Yace wajalasa littahadisi shaykhun, amma wani malami ya zauna a majalisin sa yana karantar da hadisi, yu'rafu bi Muhammad ibn Yazid, ana ce mishi malam Muhammad dan Yazid. Yace fa haddasa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yana zama ranar farko sai kawo hadisi, ya Aba Umair maza fa'ala al-Nughair, aka sani ko sai kan tashi da ya Aba Umair maza fa'ala al-Ba'ir, ya kara karanta wani hadisi shine hadisin cewa la tashabul mala'ikatu rakbun fihi ko rifqatun fiha jarsun, aka sani ko sai yace fiha khursun, babu wanda akwai kurame a ciki, khurs kurame. To dai ka wannan labarin sai yace fa hasanallahu azaaka fil madi wa azama ajraka fil baqi, ina maka ta'ziyan mutuwa Muhammad ibn Yazuli, sannan kuma ina maka ina baka hakuri, Allah ya baka hakurin ladan wannan hakurin da za a yi da wannan malamin, kaji fa wazika ta'ziya, amma sai da ya kifata da irin wannan. To ga wata ladifa jama'a, a garin Zolaya da sakin baki irin na Salihul Jazara, wata rana ya tsokalo tsuriyar dodo, ba shi da lafiya, ina jin ba na manta ba rashin lafiyar shi na mutuwa. Likitoci suka rasa yadda za su yi da shi, a ba shi wannan a ba shi wancan, bai warke ba. Yana na cikin sirwa lamin dubara, sai ya je ba tare da likita ya ba shi wani jawabi ba, ya je ya ɗauki zuma ya mata wani haɗi kawai sai ya sha. Da ya mai zuma wani haɗi ya sha, sai ya ƙara rikicewa. Ya ƙara rikicewa yana ta zazzaɓi, ba ji ba gani, jikin shi bai da kyau. To a cikin wannan zazzaɓin sai ya kama magana yana cewa ma ban so mai wannan magana, amma labari ta'arini ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yana cewa ya kai manzon Allah, wa ya kai ka karancin sanin likitanci, kai ka ce a sha zuma gashi na sha ji abin ta mu, ya faɗi wannan magana fa jama'a. Shi ne Zabi yake cewa wannan wasan ba wasa ne da ya halasta ba. Zabi yake cewa hadha muzahul la yajuzu fi yaqin nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan wasan bai halasta ba a yi shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace sai dai a ba wa Salihul Jazara a ba shi uzurin la'allahu kana min al-hajari, hala ya shiga cikin sambatu ne na rashin lafiya. La'allahu kana min al-hajari fi hali ghalabati al-maradi war ra'dati, hala zazzabi ne da wato juyewa hankali suka sashi. Yace fama wa ama yaqul, tayi bai san abin da yake faɗa ba, duk da kai cewa Allahu taba min ha, hala kuma ya tuba, amma ba haka ba ya shiga uku, ya shiga uku, shi sa yake so duk abin da za ka yi ka ba hankali. Yawan wasa ne ya mai yawa, an ka bi labarin shi, akwai wasa da yawa da Zolaya, ya zolayi malamai, ya zolayi ɗalibai, an taɓa ganin al'aurar shi bai wawan zama, aka ce mishi alga mata malam ka gyara zamanka, sai ya ce wa mutumin ka gani ne, to shikenan idan ka ba zai ƙara ciwo ba, ka yi kyakkyawan gamu. Yana da wani aboki da ake ce mishi Jamalun, ana ce mishi raƙumi, shi kuma suna tafiya sai suka ga wani raƙumi an yi mai kwalliya, ana ba raƙuma kwalliya da kamar da ake ma dawakan yanzu kwalliya, an sa mishi kamar jigida haka, sai ya ce mai da Allah ji wani abu, sai ya ce haza ana faukaka, ya ce wannan ni ne a kanka, ba shi ana ce mishi Jazara ba, shi kuma ana ce mishi Jamal, ya ce to ni ne a kanka. Irin wannan suna nan da yawa a labaran shi, so hakan kana irin waɗannan sakin bakin ka san iya wanda za ka yi, hakan kana yawan ashariya ko yawan surutu, irin shi za ka je kai gulma a kama ka, ka san ba daɗi irin wannan, kai gulma mutum ashe yana jinka. to duk sai ka dinga ragewa dan ka zauna lafiya Allah ya gafarta mishi
wannan Salihul Jazara kenan daga cikin ababan da ya kamata mu ambata kafin mu ce shine cewa Imam Muslim ya rawaito hadisin sa tare da cewa sa'an shine Muslim ma ya girme shi da shekara daya don Muslim ya haife shekara ta 204 shi kuma 205 amma yana da hadisi a cikin Sahih Muslim وفيها صباح ابن عبد الرحمن ابو الغصن الاتكي الاندلسي المؤمر سي كما مالن صباح ابن عبد الرحمن ابو الغصن الاتكي اتكي نسبه ني بوغا قبيلن الاتقاء وكما قبيلن الاتقيون دي انا فادن هكا متومن اندلس ني اندلس متومن مرسيه ني المؤمر وندا يا دده ا دنيا مسند العصر بالاندلس shine malamin hadisin zamanin sa Andalus rawa an Yahya ibn Yahya wa Asbagh ibn al-Faraj wa Sahnun wadannan duk malaman shi ne da Yahya ibn Bukairin da Yahya ibn Yahya da Asbagh da makamantan su qala ibn al-Faraj balagani annahu asha 118 aman an ce ya rayu shekara 100 da shekara 18 wa tufiya fil Muharram ya rasu a watan Muharram na wannan shekara وفيها عبيد بن العجل سيكما عبيد ابن محمد العجل wanda yake mishi lakabi da al-ijl dan maraki malamin sai imam at-tabarani ne wannan yana da riwaya sosai daga gare shi shi al-imam at-tabarani al-imam ya ibn ma'in shine ya same suna dan maraki al-hafiz wa huwa abu ali al-husayn ibn hatim ibn muhammad fi safar ya rasa watan safar warawa an ya ibn ma'in wa tabaqati kamar Yaqub ibn Kasir kenan da makamantan su wafiya a wannan shekara da ya ila yau Muhammad ibn al-Imam Ishaq ibn Rawiya dan gidan Ishaq dan Rawiya mai suna Muhammad ibn Ishaq shi ma wannan shekara ya rasu al-Qadi al-Qali ne Abul Hasan al-Kunya sa kenan rawa an abihi wa Ali ibn al-Madini wa qutila yawma ukhidha ar-rakabu shahidan yana cikin wadantan da aka kashe a wancan tawagar wancan rakabu da Iraki din na fata mun gane sai malam ya ci gaba da cewa wafiya Muhammad ibn Ayyub ibn Yahya ad-Durais al-Hafiz Abu Abdullah al-Bajali ar-Razi sai kuma malam Muhammad ibn Ayyub ibn Yahya ibn ad-Durais babban malamin hadisi baban Abdullah al-Bajali mutumin rayu muhaddis rayi yawm Ashura ya rasu a ranar Ashura fi wa huwa fi asharil mi'a a goma ta goma wato an haife shekara ta 200 daidai kaga yanzu a shekara 294 yana cikin ashirin mi'a rawa an Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi kenan wal Qanabi Muhammad ibn Maslama al-Qanabi wal Kibar da manyan malamai irin su Al-Haytham ibn Kharija irin su Jarir ibn Abdul Hamid irin su Khalifa ibn Khayyat duk malaman sa ne wa jama'a wa sannafa wa kana thiqatan ya tattara hadisi ya rubuta littafai kuma malami ne amintacce وفيها محمد بن معاذ دران الحلبي واتو دران الحلبي سنن غارن سني مالم سو طبراني ني شيما wannan محدث تلك الناحيه شيني مالم wannan yanki na daran na halab asluhu min albasrati da mutumin basra ne ya koma can rawa an alqanabi ya da riwaya daga muhammad ibn maslama wa abdullah ibn raja wa tabaqatihi ma da sa'o'in su warhala ilayhi almuhaddithuna malaman hadisi sun dinga takawa ta Kanas ta Kano su je garin shi su koyi karatu wafiya Muhammad ibn Nasr al-Marwazi sai mashhur malamin nan Muhammad ibn Nasr ibn al-Hajjaj al-Imam Abu Abdullah ahad al-a'lami daya daga cikin manyan malamai malam yace kana ra'asan fil fiqh jagora ne a harkar fiqh ra'asan fil hadisi jagora ne a ilimin hadisi ra'asan fil ibada kuma jagora ne a zuhud shi yasa hakimi yake cewa imamu asrihi bila mudafa'atin shine jagoran ilimi a zamanin sa ba wanda yake masa jayayya da wannan qala abu abdullahi ibn al-akhram al-hafid yace kana muhammad ibn nasr yaqau ala udhnihi dhubabu wa huwa fi salati yana salla sai rina shine dhubab anan rina ta zo kan goshin sa ko kunnan sa ta cije shi fa yasilu damu hajjini ya fito wa huwa la yazubu ba zai sa hannu ya kade ba zai motsa ba kana yantasibu ka annahu khashaba ya kafe kaman an kafa itace in yana sallah baya motsi haka yake sallar shi ba wasa. Wa qala Abu Isa al-Shirazi kana min a'lamin nasi bil ikhtilaf, ya daga cikin wanda yafi kowa sanin ilimin sabanin malamai. Wa sannafa kutuban, ya rutuntafai da yawa, ya san mazahibus salaf game da sabani, littafan shi suna da yawa. Akwai kitabul qasama, akwai ta'zimu qadrus sala, akwai kitabu raf'il yadaini, akwai kitabu tahajjud wa qiyamil layl, akwai as-sunna na Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, akwai kitabul iman, suna nan da yawa. Malami ne mashahuri an san shi, malami ne na aqida, malami ne na fiqh, malami ne na hadisi. Allah ya gafarta mai. Wa qala shaykhuhu fil fiqh, malamin sa a fiqh Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Hakam, wato dalibin nan Imam Shafi, yace kana Muhammad ibn Nasr indana imaman fa kaifa bi Khurasana, yace mu ma anan a ƙasar Misra da ake ganin gidan ilimi ya zama jagora, ina kuma ga yin kuma garin su. Wannan fa malamin shi ne yake faɗa haka, ba ma ɗalibin shi. Wa qala ghayru lam yakul li shafi'ati fi waqtihi fi waqtin mithlu, shafi'iyya ba su taba samun malami kamar shi ba ko a yaushe. Sami'a Yahya ibn Yahya at-Taymi kenan, wa Shayban ibn Farrukh shi ma malamin sa ne, wa tabaqatahuma da sa'o'in su kamar Isa kadan Rawiya, Ghalib ibn Hujr da Hudba ibn Khalid da Hisham ibn Ammar da Duhaim da Rabi'un al-Muradi, duka malaman shi. Wa tufiya fil Muharrami bi Samarqanda, ya rasu a garin Samarqanda. Samarqanda tana ƙasar Uzbekistan ne a yanzu, har yanzu gari ne babba cikin manyan garuruwan musulmai. Wa huwa fi ashari at-tis'ina, a cikin 19, shi kuma haife shekara ta 202 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha ila yau, a wannan shekara, al-Imam Musa ibn Harun ibn Abdullah Abu Imran al-Baghdadi al-Bazzar, al-Imam Musa ibn Harun al-Bazzar al-Hafiz babban malami, wa yu'rafu abuhu bil Hammad, haka yake cewa baban shi malam dandako. Wa kana imama waqtihi fi hibd al-hadisi wa ilali, al-Bazzar wannan Bazzar na daga cikin wanda suka kware wajen sanin hadisi da hadace shi da sanin illarsa. Qala Abu Bakr al-Dubai ma ra'ayna fi huffaz al-hadisi ahayaba wala aura'a min Musa ibn Harun, ba mu taɓa ganin malamin da yake mana kwarjini yake da kuma wara'u taka tsantsan kamar wannan malamin ba. Sami'a Ali ibn al-Ja'di wa Qutaybata wa tabaqatahuma, ya ji karatu daga duk waɗannan malaman. Allah ya gafarta musu gabakiɗaya. Sai mu tsallaka zuwa usulul fiqhi ala manhaji ahli al-hadith. Ina iya tunawa muna magana akan wasu daga cikin af'al na wato sahibu shari'a, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yadda ake karkasa su a usulance, da waɗanda suke wajibi ne a koyi da shi, da waɗanda suke mustahabbi ne, da waɗanda suke asali halas ne ko al'ada ne. Za mu tashi inda yake cewa a shafi na 80 da yace qala wa amma qaulu shaukani, magana shaukani da yace innal qawla bi ifadatihi nadba huwa al-haqqu, cewa watin a ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata koyi da shi mustahabbi ne. Shaukani yace wannan shine gaskiya, wa ta'allulahu ya kawo hujja bi anna dhalika, ga wannan din bi anna qawluhu sallallahu alaihi wasallama, cewa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa illam yadhhar fihi qasdul qurba, imma ba a ga a cikin maganar akwai buƙatar neman kusanci zuwa ga Allah ba, fala budda an yakuna qurbatan, yace dole da ya neman kusanci zuwa ga Allah ne. Fa huwa mujarradu da'awa lam yuqim alaiha dalil, wannan kawai kurari ne, kurari ne babu dalili. Kace duk wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole a cikinta akwai in yace kaza, to aiki da ita dole bauta Allah ne. Shaukani ya kawo wannan yace shine asali, sai malai yace babu dalili akan wannan, kuma gaskiya ne babu dalili. Sai yayi magana ne ala wajhi tashri', akwai magana da yake ba ala wajhi tashri'i ba. Wannan magana ita muka yi da kai malam Sufyanu, je ne ko shekaran je cewa Shaukaniya da Shawar suna nan da yawa, ba muhallin ai ta fadan su bane har a aqida, ko a cikin zafin Ishadul Fuhul yayi magana akan mas'alan abin nan, cewa Qur'ani zancen Allah ne, a inda da ya gama kawowa kawai sai yana cewa wannan wani abu ne cikin fudulul ilm, bai kamata a dinga damuwa sai an yi magana akan ta. Yana nan cikin Ishadul Fuhul, saboda malamai sun bashi uzuri of course akan inda ya taso da irin mazhabin ƙasarsu
da kuma dacin mazhabin yake bi sai daga baya ne istiqlali da kansa saboda haka akwai kurakurai a cikin littafin sa wanda mai karatu dole ne ya takarantar da su kamar Ibn Hazm ne duk malami da yake mustaqilli mai zaman kansa babu shakka sai ka same shi da wasu abubuwa shawad ko wasu mafarid da sauransu to ya rage a auna su da ma'aunin ilimi muna magana ne da malam Sufyan ga nan sai nace ai shaukani yana da shawad sai mamaki nace kwarai kuwa duk littafin shi asailul jarrar irshadul fuhul nailul autar da ire-iren su gurgurdan hali muna karanta su muna dubawa kuma malami sun mana abin nan akan su Hassan Imam Al-Albani ya kanta da wani sashi na nailul autar ya kanta da wani sashi na littafin irshadul fuhul a can muciya so amma zaka ga akwai wanda in an zo dole sai an musu wannan tsintar kwarkwata amma fa ana bashi uzuri ba a kallon shi a matsayin batacce ko dan bid'a kurakuran shi kamar na sauran malamai ne amma saboda an san shi a matsayin muhaqqiqi ka san adabiya sai muka kamar dan cewa na muhaqqiqi ne kamar irin malamin da baya kuskure a ana nufin koda ka je kuskure to akan hujja yake shi shine ba akan kawai ya ba abin da aka saba bi ba Allah sa mun gane wannan ka'ida ce wanda take aziza jiddan in an ce wani muhaqqiqi ne ba ana cewa bai kuskure bane amma ko ka ji shi da kuskure to in ka bi za ka ga kuskuren nan ba wai kawai ya bi sawun wani ne akan shi yayi kuskuren ne a madadin kanshi da dalilin shi Allah ya sa mun gane to shaukani irin wannan malamin Allah ya gafarta mai wata nan mun zo magana akan tarihin shi ko wani abu za mu yi taruji ga wannan insha Allah gurgurdan hali shine yake cewa yace bal amalu sahabati yadullu ala butlaniha aikin sahabbai yana nuna cewa wannan magana shaukani ba daidai bace akwai magana da annabi yayi sahabbai ba su lura akan cewa yana musu magana ne akan wannan aikin ibada bane sun fahimci ne akan wani abu ne yake ba su shawara ko wani abu ne na rayuwa yace walam ya'khud bi fi'li rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli shay'in hatta fi adati al-mahaba siwa abdullah ibn umar wato sahabbai ba su dauki komai na ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ce dukkan aikin da yayi sai sun bi shi akai ba na al'adun sa babu wanda ya dauki wannan in bana Abdullahi dan Umar kana yataharral makanan ladhi kana nabi sallallahu alaihi wasallama yaqdi fihi hajatahu liyaqdi huwa fihi hajatahu sayyidina Abdullahi dan Umar ya kasance yakan nemi inda annabi ya tsuguna ya biya bukata shi ma ya ce sai ya tsuguna sai ya biya bukata a wajen walam yuwafiqhu jumhur as-sahaba sabai ba su dace da shi akan wannan ba mun karanta a baya har wannan yake cewa nafi yake cewa zaka dauka kamar wani mahaukaci ne shi bal kanu yufarriquna bainal amali al-adi wa bainal ibada suna bambanta tsakanin aiki na al'ada da ibada wa mimman khalafu fi dhalika abu umar ibn al-khattab daga cikin da suka saba ba Abdullahi dan Umar akan wannan akwai baban shi hatta la yaltabisu ala an-nasi amrul ibadati bil adati amrul adati bil ibada sun yi haka kuma dan kada a samu rikicewa tsakanin wato ibada da al'adu wa amma qaulush shaukani la yajuzu alqawlu bi annahu yufidu al-ibaha yace aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai halasta a ce yana nuna halasci ne kawai fa inna ibata shay'i bi ma'na istiwa'i tarafaihi mawjudatun bi tarafaihi mawjuda qabla shari yace dan an ce abu halas ne ana nufin da halas da yi da barin sa duka ɗaya ne tun kafin shari'a ta zo kamar yanzu mutum ya dauki ruwa ya sha halas ne to kafin ma a samu nassi kafin ai wahayin qur'ani dama haka yake hukuncin kaga kenan ba a zo da wani sabon abu ba cewa abu halas ne to shine yake ganin in annabi ya aikata wani aiki kace halas ne koyi da shi to kamar babu wani sabon abu a ciki sai shaukani yace ba haka bane yace fal qawlu bihi ihmalun lil fi'l as-sadir minhu sallallahu alaihi wasallam in kace halas ne kaman kayi watsi da aikin ne fa huwa tafriṭun wannan barna ne kama anna hamla al-fi'l al-mujarrad 'ala al-wujubi ifratun kaman yanda kuma aikin da ba wajibi ba in kace wajibi ne shi kuma ka tsananta fa yurduhu abinda zai tunkuɗe wannan maganar ta shaukani annal usuliyina cewa malaman usul adal mu'tazila in banda mu'tazilawa ittafaqu ala annal ibahata hukumun shar'iyyu sun hada kan cewa al-ibaha ɗaya ne daga cikin alhakamu shari'iyyal khamsa fa hiya lam tathbut illa bi shari'i ba a tabbatar da ita sai da shari'a
فالقول بان الفيل يدل على الاباحه ليس اهمالا لفيل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك cewa da muke yi aiki kaza na nuna halalci ba mun yi watsi da aikin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam walau sullima da za a yadda cewa annaha mawjuda qabla shari ko da ko an yadda cewa akwai ta kafin shari'a falfilu jaa muqarriran lahu wannan aikin yazo ya tabbatar ne fa kaifa yakunu muhmalan kada ya ce kuma an yi watsi da shi wa ma za ya kula shaukani fi adillatil kitabi was sunna al mufiyati lil ibaha sannan ya kai shaukani me zaka ce game da ababan da suka zo a cikin alqur'ani da sunna wadanda ke nuna halalci ka kauli ta'ala kulu washrabu wa ma za ya kula fi kauli ta'ala uhilla lakum ma wara'a dhalikum wa qawlihi wa yuhillu lakum at-tayyibat duk gashi nassin qur'ani ya ce a ci a sha ya ce an halasta muku abin da ya saura banda wanda aka ambata na mace ku Allah ya ce an halasta muku dukkan ababe masu dadi a yaqulu innaha muhmala zai ce waɗannan ayoyin abun watsi ne ba zai fada haka ba li'anna hal ibaha al-mawjuda mawjudatun qabla shari dan cewa ai da ci da sha da aure dama akwai su kafin shari'a aw yaqulu innaha ja'at muqarrara koko zai ce sun tabbatar ne wa jawabuhu ala al-adillati al-qawliya huwa jawabuna ala al-adillati al-fi'liya wannan amsar da zai bayar akan waɗannan dalilan na magana to su za a bashi akan dalilai na aiki ya gama da shaukani sai ce a qa'idatu tasi'a qa'ida ta tara mustahabban nabi sallallahu alaihi wasallam fi'luhu min al-umuri al-adiyya fa yustahabu fi'luhu li mahabbati nabi sallallahu alaihi wasallam idan abu wani abu na al'ada sai annabi ya nuna yana so a yi kaman sa fararen kaya kaman goge baki da asuwaki kaman kwanciya bacci da wuri kaman kincin abinci mai zafi kaman ire-iren su gasanan ko kaga asalin su al'adu ne sai annabi ya nuna mustahabbancin a yi su to yanzu za a yi mustahabbance su saboda annabi yana son su ina fata mun gane wannan yusabu lil insani an yasayi ba mustahabbahu nabi sallallahu alaihi wasallama min al-umuri al-adiyya abinda annabi ya so na al'adu al-jibilliyya waɗanda suke halittarsa tana so kastihbabihi diba kamar yadda yake son kankana ko guna ko kabewa wasibabihi sharabal hulwa dai da yake son abu mai zaki abu mai dadi kamar juice da ake musu da zuma ko kamar yanzu kace zobo ko kunun zaki ko kunun aya ko makamantan su annabi yana son shi albarid wanda yake da sanyi sai yan asibiti ku daina wajen cewa ka sha abu mai sanyi yawa hadha muktasalun baridun wa sharab ba wani nan ku ce ka sha abu mai sanyi ku je can ku rike karatun ku ya zo a cikin qur'ani ya zo a cikin sunna zamu ci gaba da shan kayan mu musamman kai azumi malan ka samu abu mai sanyi ka sha ka ji ya ratsa jijiyoyin kan nan ka ji wannan alfarha isa'in farha tani sai wani kawai ce maka ka sha rabu mai da katin shi buna annabi ka kyale mai shi jama'a yawa kai yawa aji sun canza magana wai kai yawa sun canza magana mu da ma ana annabi muke ko ba haka ba lima fi zalika min kamalil ittiba'i so da cikin wannan akwai wato bin annabi duk abin da kaje an ce annabi yana so to kai shi annabi yana son naman akuya to ka dinga ci annabi yana son yayi aure da yawa to kin kana da hali kai aure da yawa ka aura ka kara annabi yana son wato yana son abin nan zuma ka dinga shan zuma kai hasali fa malamai suka ce idan ma sanda aka ce ko da dabi'a ka ba ta son wani abu za ka yi fada ka ce ni a dabi'a ta ban son zuma kamar galibin mata za ga mata ba su son zuma galibi duk masu rukuya suna fama da su akan wannan ko to amma idan aka zo ana cikin labari aka ce annabi na son zuma to kar ka sake ka ce ni ba na so domin yanzu kamar kana nuna kai dan adawan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam za ka yi samun matsala a nan wajen daga irin wanda ba su ci nama akuya din nan kar ka sake ana labarin cewa annabi na san shi ka ce wallahi ni ko ba na so to ka shiga matsala in annabi na sa abu kawai shiruwa ki ba baka ji Aisha ta ce naga ha Allah ka ma biye masarran ka yake to mutumin da gata shi ta kai kai zaka ce a ce yana sa abu ka ce a yanzu ko a siyasance ne zai yi a ce shugaban jam'iyya ko gwamna ko wani yana son dan takara kai kuma shugaban party kawai na wani kauye ko me ake ce mishi women leader ko
ko youth leader ko kace kai baka yadda ba ai kaga rigima kake yi nawa kaje kanka ina fata kaga wannan karamin kwatance ne
ko kana da lokacin ka ai lokaci ya kare to bari mu samu wurin tsayawa fa ana Anas ibn Malik kala inna inna khayyatan da annabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'u wani tela ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidan shi je su ci wani abinci kala Anas fa dhahabtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila dhalika ta'am agaice kana ustaz agaice ka abin nan guda baki da masu kudi karka silale ka tafi sai ka duba wani ustaz wanda shi ma talaka ne ya shiga alfarmaka ko kar kawai sai dai ka zo kana ba da labarin irin abin da kace wannan mugunta ne daga sai annabi ya tafi da Anas dan Malik fa qurriba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khubzan min sha'irin murakkan fi wa marakan fihi dabba wa qadid sai aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurasa wanda aka yi ta daga sha'ir wato daga alkama mai kyau wa marakan da kuma wani pepe soup wanda ya kamar fate ne aka yi wanda a cikin shi akwai dubba an yayyanka kabewa ko guna ko makamancin su wa qadid da kuma busasshen nama asalin qadid kamar da ana yin kirshi haka ake busar da shi daga baya kuma sai a dauke shi sai a zuba a cikin wato sanwa kamar da mutanen kauye suke wa naman layya za su yayyanka shi su rede shi sai su shanya ba su da freezer ba su da yanda za su taskace nama kuma nama ya musu yawa ba su yanda za su yi da shi ba kowa yayi layya to sai kaga suna mushi irin wannan dabara to haka mutanen da suke sai a shanya shi daga baya sai a dinga amfani da shi kaga yake kama da kirishi ko qala yace fara'aitu annabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dabba min hawalil qas'a wa yujibu sai naga annabi duk inda wannan ainihin wato abin nan take kabewa yana dauko shi yana cinyewa shi za ka ce duk da an ce a ci abinci a ci gabanka to amma bulletin yin kan gi wani abu wanda babu a gabanka ka dauko shi daga wancan gaban ko mun gane nan kawai shinkafa ce ga naman can a ɗayan a gaban wani ko latas din ko kwan za ka iya gayyato shi ka dan matso da shi kusa ka ce yayin sunna ta ce ka ci gabanka kawai a ta jan banza kai kana nan kana diba yashi kawai na fata mun gane wannan so naka duk wannan abun da annabi yake so in ka ce ba ka son su kamar yanda mun da mutane suka tsana aure da an ce za wani zai aure fiye da daya kaga mutane sun tsane shi to wallahi kin annabi ne kuma mutane suna sanar ko ba su sanar gara su tuba haka madara annabi na son madara nono yana son shi annabi yana son nama kar a ce wani ya cika kwadai ya irin ra'ayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma waɗannan abubuwan duka in ka koma a karan bani irin na masu likitancin za ka ji suna faɗa amfaninsu duk sun gama bincike sun gane amfaninsu amma sai ka ji wasu marasa daraja suna nema su kawo iskaliya a ciki Allah ya shirye su ya ce falam azal uhibbu dubba'a min yawma idin daga nan Anas ya zama mayan kankana da kabewa ka ana mishi alkunya da wannan sunan fama suna ali ta'amun ba'adu aqdiru ala an yusna'a fihi dubba ila suriya daga ranan za a munci a gidana inda ina da hali sai an saka kankana a cikin shi sai an saka kabewa ko ba irin na kabewa bane sai an saka kamar a ce a saka kabewa a miyar kuka misali kaga an saba a taushe ake sakawa ko a fate fate namu na zage zage to sai ya ce amma kai ko me kukan nan ku zuba a ciki ko dafa dukan nan ku zuba saboda yana tuna annabi na so yanzu jama'a ba ku ganin yanda yan duniya suke idan suna son kamar da malai ta mano karatu Allah ya gafarta mai yan duniya suna son wani shaki akwai inda ake zuwa a duba irin askin da yake shi za a yi maka irin abincin da ya ciyo shi za ka ci irin wandan da ya saka shi za ake sa suna yin talla so dan sun yi tallan agogo sun yi tallan gilashi sun yi tallan waya sun yi tallan wani kyalle sai mutane su ta siya waɗannan yan fim yan kwallo da sauran mashahurai saboda ana ƙaunar su duk abin da aka yi nasu sai a dinga bi mu kowa muke kauna ban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke kauna kamar shi ya kamata komai namu ya zama irin nashi to musamman kuma ababen da yace sunna ne sai ga mutum wai yana takamo wai ahlus sunna ne shi amma kuma kullun kai ba dan sanda ba kai ba road safety ba kai ba mai sunan su ma masu yalan kayan nan castelia kai ba castelia ba amma kullun kana aski gemu wani irin rashin mutunci ne wannan kuma kace kai ahlus sunna ne tsakani da Allah jama'a kuma annabi bayan yana da gemu kuma yace sunna ne dama ya tsaya iya yana da shi din ai kaga sai ai koyi da shi a matsayin al'ada shi to kuma sai ya ce sunna ne ma ya ce addini ne ko kuma kaga wani mutum yana kyamar mai gemu
wannan duka jama'a wallahi kofofi ne na shedan da yake halakar da mutane Allah ka tsare mu wannan hadisi muslim ya rawaito shi bukhari muslim sun rawaito shi zamu saurara anan insha Allah sai mu tashi na'am okay akwai saurara ko yace qultu fanzur ila hadha sayyid istahabba mastahabbahu nabi sallallahu alaihi wasallama afala yu'jaru ala mahabbati ma yuhibbuhu annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka duba ga wannan sayyidina Anas yanda yake kaunar abinda annabi yake kauna kana ganin ba zai samu ladan kaunar abinda annabi yake kauna ba babu shakka zai samu wannan ladan eh babu shakka zai samu ladan kaunar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kauna domin kauna ce ta addini yake wa annabi kauna ce ta addini yake wa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kauna zamu saurara dan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi